masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalwa alheri ya wurin naku
lafiya lauya butan gida
wallahi alhamdulillah don lafiya
ya wannan yanayi
ya yanayi yanzu dai ai sanin ya kunno kai ma gaba ki dai ne
wai Halima sai take bada labari wa wata tsohuwa a Niger. Ana sanyi, ana mugun sanyi, sai tsohuwa tace kai wannan sanyi, wannan sanyi ai zai yi ma yarinya ciki
kai.
Sai ashe sai kika ta tai ciki tana boyewa ba ba. Tace Allah kuwa kaka ko da shi da yamin ciki. Allah ya sa ku gawa
wannan lamari. Amin, amin, amin.
To bari mu bude babin da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba baba. Za mu bude babin da gaisuwar mika gaisuwar ta'aziyya sashen Hausa, gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mataimakin kwamishinan 'yan sandan Najeriya Alhaji Isa Grema saboda rasuwar gwaggwansu Hajiya Fati, sai kuma ta'aziyya ga Nanji da iyalanta da dangi duka domin rasuwar mai gidanta Pasto Daniel Zagidas wanda ya rasu ranar Litinin. Za a kuma jana'izarsa a yau din nan bayan addu'o'i a majami'ar Ekuwa Seminary da ke Farin Gada a Jos.
Sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga Alhaji Muhammad Bello Ali Tuta, murnan daurin auren ɗansa ASP Buhari Muhammad Bello da amaryarsa Wasila Salim Mahuta, wanda za a daura an jima kaɗan a masallacin Juma'a na Danfodiyo da ke unguwar Sanusi a Kaduna da ƙarfe 1 na rana. Bayan haka kuma akwai gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Sarkin Yalwada'u da na Malam Suleiman Anupaki na daurin aure ƴaƴansu Bashiru Suleiman Anupaki da amaryarsa Maryam Nasiru Idris da Idris Chiroma da ake kira Mommy, wanda za a daura yau Asabar din nan da misalin karfe 2:30 na rana a babban masallacin Juma'a kunar Dangura. To Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dan yaba.
To baba, yau ne ashe yau irin ranar ce da mai neman buki zai shiga wannan gida ya fito wannan gidan. Yau akwai aure
zai sha baganin wanke ciki.
Yau zai sha baganin wanke ciki kafin aje wannan aure rakin ma. Yau muna nika gaisuwa fata alheri da taya murna ga member taba Sarkin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammadu Mera CON, wanda a yau din ne yake cika shekaru 25 tirba
ma sha Allahu
da hawa karaga mulki. An sha ruwa ko a karaga mulki ma,
wallahi gaskiya Allah ƙara albarka.
Amin, amin. Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya.
Amin,
Allah ya ƙara nisan kwana, Allah ya ƙara ɗaukaka.
Amin.
To shi din kuma har wa yau mai martaba shi ma muna taya shi murna aurar da babban ƴarsa Gimbiya Habiba, wadda ta auri injiniya Garba Haruna. To Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗalla tsaye ba. Muna kuma mika gaisuwa ga dangin su Maryam Ato Muhammad mamar Sha'afatu Abdullahi Dole Kaina. Muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Yahaya Dogara, tsohon ma'aikacin asibitin NNPC Gombe wanda ya ritaya, wanda yake aurar da ƴaƴansa injiniya Abdullahi Yahaya da Maryam Sadiq Musa da kuma Dr. Amina Yahaya da Ibrahim Ahmed Mashu. Za a daura zai aure da ƴaƴansa guda biyu, kuma za a daura auren ne a Asabar mai zuwa a babban masallacin Buba Yaro da ke kofar Sarkin Gombe da misalin karfe 10:11 na safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Har yanzu muna taya Alhaji Abdulkarim Sirika murnar daurin auren ƴarsa Maryam Sirika da Sa'idu Musa Babangida, wanda aka yi a ranar Juma'a da ta gabata, wato 29 kenan ga watan Oktoba. To Allah ba da zaman lafiya ga waɗannan amare
da angwaye.
Yawwa,
wato Argungun
nan da zaman lafiya
a bikin shekara da su ko na kamun kifi.
Yawwa, a nan kuwa ko za ka je ne bane baba ko baɗi kai zan je.
Za mu sa cikin ajanda sha Allah.
Ka je ka kashe kwarkwata ido.
Kwarai kuwa, ko ni ma.
Ko ki da kai ba za ka shiga cikin. Yawwa, ko ki da kai ne za ka zama zakara na bana na baɗi.
Ka zaɓa min blow a kaina haka nake zuwa karshen ruwan nan ki da ban farawa
sai dai aji ka aji na ba
mun da yake kallo
to Allah sa an yi adalci
amin sun ma ne
aure na kauna sai na gadi sai awa ina kike ne amarya ki zo ki daka wa amoren kun so da kauna kana shagali ne girma kowa ya san kai yure min wa na zo ne ke buga tamburan ku amma kai da amarya hakuri ku zaunawa
so har yanzu kuma bari mu sada zumunci. Gaisuwa fata alheri ta abar ya huce ga ma'abotan sashen Hausa waɗannan gaishe-gaishe na hannuna baba dukansu waɗanda suke biyo mu ne a dandalinmu na sada zumunta.
Masha Allah.
Aliyu Idris Amar Gumel da Fodio Musa Basakwace sai kuma Hassan Umar Birnin Kebbi da Biliyamanu Yahaya Jose Alhaji Saminu Daura da Alasan Muhammad C. Bauchi sai Saidu Jiji da Babawo Mato Mai Aduwa. Gaisuwar fata alheri ta bari huce zuwa ga Shehu ƴan tsagai da Abu Islam sai Makiyu M. Ali Fas da Sani Mai Lengi-lengi Yauri. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Nasir Tabalak Tawa Niger da Nasiru Abdullahi Gusau sai Sanusi Madatai da Magaram da Salihu ɗan Niger da Habu A. Shehu da fata an tashi lafiya.
Tawa da lafiya. Sai kuma gaisuwa da ta fito zuwa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce a miƙa mai gaisuwan tayammun sada zumunci na abar ya huce zuwa ga Sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman da kuma Hajiya Abu Yarfulani jakajiyar Sarkin Katsina da Alhaji Hassan Kabir Usman Sarkin Dawakin Tsakar Gida da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Binyaminu Muhammad Albaba Permanent Secretary Ma'aikatan Ayyukan Jihar Katsina da Alhaji Dahiru Barau Mangal da Malam Garba Abu Abdullahi Jikamshi da ke aiki a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina Polytechnic a sashen koyar da aikin jarida da fatan sun tashi lafiya.
Bari kuma mu miƙa gaisuwar sada zumunci ga Mamman Sani Dauda Cingwanza daga Zandar Jamhuriyar Nijar da Halima Mubarak sai Iliyasu Ibrahim Kedi Dambushiya da Ahmed Buhari Ahmed da Malam Yahuza Malam Maradi Nijar da Salisu A. Muhammad da Sarkin Fawon Yabo da Isa Kwapsi a Sarara da Abdulrazak Abu Illa sai Aminat Adam da Baban Gaje Mai Tireda Ringim sai Usman Sultan. Daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar fata alheri ga Yakubu A. Garba Baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkinka. Baka ga mu
fata haka yake ko kadan ba za a iya ba.
Yauwa za mu rufe wannan babin a nan. Da labarai guda biyu zan kana son na bahaɗeje ne wanda aka aika kasuwa ko kuma mai shan giya da yake shan tashi ya sha ta abu
kai kai manya-manya
wanne kake so
ni ne gaskiya ina shauki in ji mai ɗiban barasa har ya ɗebi na abokan arziki wanda zubancin yayi girma
to wancan abin mu bankin na ba haɗe
to giki da haka za a yi
kuwa to shi baba wannan abokin naka ko wani mutum ne wai shagiya yi kullun ya tafi gidan giya sai ya sha kwalba uku masu shan giya suna shan ɗaya-ɗaya kowa ya sha ɗaya ya tafi kullun shi dai guda
uku ya sha
wannan abin sai ya ɗaure ma ita mai wannan shagon kai sai ta zo ta tambaye shi wai menene yasa kowa yake shan giya ɗaya-ɗaya kai in ka zo sai ka sha uku sai ya ce mata wai wai ai yana da abokai ne suka yi alkawari shi ɗayan gudan yana India shi kuma gudan yana Rasha to kafin su abokai ne sosai sosai bacci wani lokaci ko bacci bai raba su sai suka ce to ya za su rika saboda wannan zumuncin nasu ya ɗore sai suka yi ma juna alkawarin cewa komai mutum ya ci nasu su uku kuma da yake dukkan su suna shan giya sai suka yi alkawarin cewa duran da wani ya je shan giya ya sha tashi ya sha
abokai ne wanda zubunci
kai ba ɗaya ka sha ka sha uku tunda ku uku ne in shi da kake sha ka sha shi da su uku shi ke nan wani dalili da yasa yake shan kwalba uku kenan shi ke nan a kwata a tashi ran nan ya zo shago sai ya sha kwalba sai mai gidan kyan ta tambaye shi ta ce wai shin wai a cikin abokanka nan guda uku
wane ne bai sha ba
wane ne ya mutu a'a wai wane ne ya mutu
to
sun riga sun ji wannan alkawarin wai sai ya ce mata wai wallahi ba kowa ba wanda ya mutu daga cikin su ni ne dai Allah ya shirye ni saboda haka yau tafi nake ta
oh iriya ta zo masa kenan
shi kenan shi Allah ya shirye shi shi ya daina shan giya ya dauki wannan ya daina shan giya
amma wannan cika alƙawari
yawa zai ci gaba da shan giya duk ta sai yake sha
ya ji kashe kiri sosai
ka ji bai wuce shan giya baba ko ƴan kuɗin shi dai suka
ni ma dai tuna nan da nake dan
to Allah ya shiri sauraro
ba su ba su sauwake mata ba
samu ya daina shan giyar ba
haka
to baba na kama da ba shi da daga ba da hadu sabini da haka tilas mu jaburki dai yanzu a madadi
baba ya koma kere
alheri yake muku fata alheri da ku fata na babu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri
kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o tolna
kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o tolna
mar jana tha ye bhed nahi tha kholna ओ झोलना
ओ झोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले झोलना
चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना